Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba, 2 watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa kwamitin sulhu na yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da suka samu sabani sanadiyar zababukan gundumomi da kananan hukumomi da kuma jihohi ya bar baya da kura bayan mika rahotonsa ga shugabannin rukun jam'iyyar. A yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗiba wasu 'yan Rwanda takwas don ficewa daga ƙasar ke cika a gobe Alhamis, lauyar da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomarsu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman, bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Alhamis, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake ƙara samun tankiya tsakaninsu. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu, masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar ƙalubaloli ta fuskoki da dama. Shugaban na Turkiya Erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da Rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi marhabi da yunkurin Erdogan na shiga tsakanin. Sai dai masana sha'anin mu'amalar ƙasa da ƙasa kamar Farfesa Aydin na Jami'ar Kadir Has a Istanbul ya yi kashedi cewa shugaban na Turkiya yana da jan aiki a gabansa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin mutane da suka shiga kunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaki da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a ƙasar Myanmar shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokradiyya. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa ƙasar na gab da fadawa cikin yakin basasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin da ke ƙaruwa yana jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 14,400 cikin matsanancin talauci. A yunkurin tunkarar wannan halin da ake ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga samar da taimako na dala miliyan 826 wadda ba a taɓa yi ba domin taimaka wa mutane miliyan 6,200. Rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimaka wa haɗaɗɗiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayen Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yarima mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa. Sakataren ya kuma sanar da yarima shawararsa ta tura jiragen saman yaki na Fifth Generation su taimaka wa haɗaɗɗiyar daular Larabawan akan barazanar da take fuskanta a yanzu. Kana hakan na nuni da Amurka tana tare da daular Larabawan a matsayin da daɗiyar ƙawanta, a cewar sanarwar. A ranar 17 ga watan Janairu ne da 'yan tawaye suka kai hari suka kashe wasu ma'aikatan ƙasar waje su uku a wani kamfanin mai a Abu Dhabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin kasar Guinea-Bissau da ke Afirka ta Yamma ya kasance cikin kwanciyar hankali bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba, inji shugaban kasar a jiya Talata. Mutane sun koma akan titunan birnin Bissau sa'o'i bayan da 'yan bindiga dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da na AK-47 sun kai hari akan fadar gwamnatin Guinea-Bissau a jiya Talata. Shugaba Umaru Sisoko Embalo, wanda tsohon janar soja ne, ya yi jawabi ga al'umman kasar a daren jiya Talata. Yana mai cewa yunkurin auna demokradiyyar ya zo ne yayin wani taron gwamnati a cikin ginin. Shugaba Embalo ya ce an samu asarar rayuka mai yiwuwa a bangarorin biyu, amma dai ba su da yawa. Yana mai cewa jami'an tsaro ne kadai ya kamata a taya su murna da martani da suka mayar. Rashin zaman lafiya da ke karuwa a yankin ya kai inda kungiyar kasashen yankin ta ECOWA za ta gudanar da tattaunawa a kansa gobe Alhamis a wani taron koli a birnin Accra. A ƙarshe, akalla mutane miliyan 13 a faɗin Najeriya suke fuskantar yunwa a lokacin da ake fama da ƙarancin abinci a cewar Shirin Abincin Duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tashe-tashen hankula sun kawo cikas ga sayar da abinci sakamakon rashin tsaro akan hanyoyi da manoma ke jigila kayayyakin gonarsu zuwa kasuwanni da mahada suka lalata. Noman shinkafa ya yi ƙasa ainun, lamarin da ya sa farashin shinkafa ya tashi goron zabi da sama da kashi 60 cikin 100 a jihar Benue da ma wasu wurare a ƙasar. Akwai yiwuwar fadawa cikin yunwa saboda tashe-tashen hankula da annobar COVID-19 duk suna hana kaiwa gaba bukata, in ji wani kakakin Shirin Abincin na Majalisar Ɗinkin Duniya yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai AP. An kashe dubban 'yan Najeriya a rikicin shekara da shekaru da ake samu tsakanin manoma da makiyaya akan rashin isasshen ruwa da kuma wuraren kiwo. Yawancin lokaci manoman suna zargin makiyayan da karɓe musu filaye, yayin da su ma makiyayan da galibinsu Fulani ne suke ikirarin gonakin wurin kiwonsu ne na tun asali. Gwamnati yanzu ta kaddamar da wani aiki karkashin shirin sabunta kiwo na ƙasa da zammar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka rincaɓe sakamakon ƙaruwar makamai a hannun jama'a da kuma gazawar gwamnati wurin gurfanar da masu laifi a gaban doka.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Kwamitin sulhu na 'yan jam'iyyar APC da suka samu saɓani sanadiyar zaɓuɓɓukan gundumomi da ƙananan hukumomi da kuma jihohi ya babbaye da ƙura bayan miƙa rahotonsa ga shugabannin riƙon jam'iyyar. Shugaban kwamitin Sanata Abdullahi Adamu ya ce a gaba ɗaya sun samu ƙorafi 47 kuma sun yi bakin ƙoƙarinsu wajen sulhun, duk da cewa ƙwararru a fannin siyasa sun ce sai fa an ciza an hura. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto.
Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda aƙalla ya ba da labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe Ɗan Juma Goje da gwamnan jihar Inuwa Yahaya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware taƙaddama ba. Gabanin miƙa rahoton, kwamitin ya samu ƙorafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba da alamu ke nuna sai yanda hali ya yi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar 26 ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai hana gudanar da babban taron ba.
Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana a yi wannan taro, sai dai ko ba a son a yi ko wanda ne ya zo na daban na cewa ko da ɗaya ko da abin, amma dai don abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar. Don babban abin da ya shafi shaɗin da abin shi ne ainihin zaɓukan da aka yi, akwai ƙara rikici a nan ba a yi ba, a an yi maguɗi a an yi kaza kaza. To daga binciken da muka yi abin da muka iya tsintsintowa mun yi.
Akwai wasu jihohi da har yanzu suke ƙorafi kamar jihar Taraba, kun samu wannan ƙorafin nasu?
Taraba ni ban samu takardar Taraba ma, mun ji labarin Taraba takardar su ba sai shekaran jiya muka ji, kuma ba su kawo takardar ba. Ni da tsinke kin ba takardar ba ka kawo yanzu, mun tsinke da kin ba gari wata kunna. To saboda haka ba zan iya wani yin magana akan Taraba ba, amma idan ba ya tabbata mun samu takardar mun san su kawo takardar.
Jigon jam'iyya a Taraba Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba ƙorafin na Taraba. Matukan ana son jam'iyyar ta taɓuka abin kirki a shekara 2023.
Ai mu Taraba muna cikin wanda muka yi wannan ƙorafi wanda aka yi masa har Abuja, kuma ya alkawari zai zo koko zai turo mutane sa. To amma mun ya bani mamaki yau da cewa gashi ya gama yi kaza kaza. To kaga mu dai gaskiya ba zo Taraba ba, ko da mu dai mu Taraba muna kotu, ai ya je Kano suna kotu, ya je Ogun suna kotu. Saboda haka muna so kamun nan ka je na zamfara nan ka san menene zaka yi akan Taraba.
Amma ga masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura.
Idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman yanda muke ganin ta APC, siyasa ce ta buƙatar mukami daga takarar shugaban ƙasarsu zuwa ƙasa. Duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar mukami, ba don ya yarda da wata aƙida da zai iya bi ba. To idan ana irin wannan siyasar, in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba, baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka. Saboda haka kamar yadda kika faɗa APC yanzu yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu, yanda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a APC, ba su da makoma a wani wurin kuma. To amma banda haka ba wani tunanin cewa an kafa kwamitin sulhu don a samu wata maslaha. Ni dai a irin na tunanin kenan da maslaha ake nema da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba.
Rashin gudanar da sulhu ko biris da korafin ƴan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomhole da ya zama wajibi a gare shi ya janye ƙara daga kotu don sa bakin shugaba Buhari a dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, a yayin da wa'adin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗiba wasu 'yan Rwanda don fukewa daga ƙasar ke cika a gobe 3 ga watan Fabrairu, lauyar da ke kare su ta bayyana damuwa a game da makomar waɗannan mutane da kuma yadda abin da ka iya shafar darajar ƙasar Nijar da ta Majalisar Ɗinkin Duniya a idan masu kare haƙƙin ɗan Adam. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin samun amsa mai gamsarwa daga wajen mahukunta da kuma yadda kotu ta yi watsi da dukkan ƙararrakin da aka gabatar mata ne kan buƙatar soke ƙudurin korar waɗannan 'yan Rwanda takwas da suka samu faka a nan Nijar bayan wata yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin hukumomin ƙasar da Majalisar Ɗinkin Duniya, ya sa lauyar da ke kare su Maitre Khadijatu Hammadu kiran taron manema labarai don sanar da duniya halin da ake ciki. A yayin da ya rage kwana guda wa'adin da mahukuntan Nijar suka ba su ke cika.
Mutanen nan har yanzu situation kinsu bai sake ba. Itadi Nijar bai magana ba mu san me zai faru ba. Da zun ga naji wani ya ce yau ne delekin su zai kare, kenan gobe za a kore su. Abin da ya kamata kowa ya gane, decision Nations Unie da ya daga wancan decision na korensu ba a ce rana kaza ko rana kaza ba. An ce sai in an gama shari'a kan maganarsu. Shari'a kuma ba a yi ta ba. Tun da mun nan gani shi, duk dosiyan da muka aje, wasan da shi ake yi. Amma aboka da ke wararen duniya su suna gaban Nations Unie kan magana. Kenan yau maganan ga da muke yi. Ko gobe Niger bai da inci ya kori mutanen nan. Tun da decision farko da ya sa bai kore su ba. Har yanzu yana nan bai guce ba, dindin maganan ba a yi shi ba tukuna. To wannan ne muke so mu gane.
Wannan al'amari da tuni ya fara ɗauka hankulan lauyoyi sama da 100 daga sassa daban-daban na duniya, abu ne da ka iya gogawa Nijar kashin kashi akan batun kare haƙƙin ɗan Adam. Ganin yadda mutanen da ake dambarwa akan su tsofaffi ne, matashin su shine mai shekaru 60, inji Maitre Khadijatu Hammadu.
Yau constitution kinmu ma na protection. Traité international yana protection su, kenan yau in Niger ya kore su ya je ya sa su wani rayuwa ko a wani hannu da za a iya takura musu. Gaskiya responsibility international kin Niger an iya ai engagement shi akan wanga magana. Jiya ma kuma mun je gaban minister de l'interieur muka aje takarda kan mutanen nan. Okay, Niger ya duba kuma ya ba su azil, ya ba ma Nations Unie tan ya yi prepare di parking su Niger. Kenan muna saurara.
Lauyar ta kara da cewa waɗannan mutane duk da kasancewarsu an same su da hannu a yakin basasar 1994, kotu ta wanke wasu daga cikinsu. Yayin da waɗanda aka kama da laifi suka riga suka kammala zaman hukuncin da aka yanke musu. Sai dai watanni kusan 2 da barkewar wannan dambarwa. Kawo yau hukumomin Nijar ba su ce kala ba a kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Kungiyoyin wasar ƙwallon ƙafa ko ta mola kungiyoyi ne da jama'a da yawa musamman matasa ya bada goyon bayan su gare su. Na tattauna da wasu mazauna birnin Ibadan a game da goyon bayan kungiyoyin ƙwallon ƙafa na gida da na waje.
Dair kansila, to ina sha'awar kallon ƙwallo a da, amma yanzu gaskiya na daina don saboda ganin yawa za ta kamo hawan jini.
Me yake ni?
To gaskiya kullum in aka zo aka ci mu dan da ina supporter gida Najeriya, sai in ga an ci mu da an ci maka da sai wani da zazzabi, wani da rashin lafiya, har mu zo muna fada junan mu, sai daga za ta haddasa mana gaba da rashin lafiya a jiki.
Wace kungiyar ƙwallo kake goyon baya a nan Najeriya?
A nan Najeriya muna kallon nan Superstars, muna kallon ƙwallo a nan Adama Suga na Ibadan, wanda ya zama sai gwagwarmaya sosai, wanda ya zama an samu 'yan ƙwallon su wanda har sun fita waje, gaskiya sai gwagwarmaya sosai.
Bayan wannan kungiyar ƙwallo ta Ibadan ta Shooting Stars, ko akwai wani kungiyar ƙwallo da kake goyon baya a Najeriya?
To gaskiya bayan su sai tumatumai wanda ake ƙulla hadawa a cikin gida ɗan yara da muke hadawa muna amfani da su wanda ya zama to muna dan kashe kuɗin mu to kuma yanzu gaba ɗin ni na aji
to kamar irin kungiyoyin kwallo na kasashen turai fa ko kuma na waje ko akwai wanda hake goyon baya a can
to yanda goyon bayan Madrid gaskiya
har yanzu
har yanzu da aka ce Madrid ta ce ina jin dadi amma ban zuwa kallo gaskiya yanzu dan saboda hawan jin ne na faɗa ma kan wani abu ya haifar ma mutum wasu matsaloli
a sunana Umar Muhammad dan Asabi
kana goyon bayan wata kungiyar kwallo
ina goyon bayan kungiyar Arsenal
me yasa hake goyon bayan ta
aina taso tun ina dan karami gaskiya lokacin ina dan karami nakan je gidan kwallo in ga sun sa kaya jajaye to daga nan ko da na girma kawai sai naga ashe Arsenal ce to tun lokacin kuma ban iya kauce mata ce nake tare da ita ko da wani lokaci a zuciyata
ko ka san kungiyoyin kwallon dake Najeriya
eh na san kungiyoyin kwallon dake Najeriya
ba mu koda guda uku ko hudu tunayen su
akwai Kano Pila akwai Ifeanyi Uba akwai 3SC akwai Crown FC akwai Niger Tornadoes akwai gasunan dai da yawa
to a cikin waɗannan kungiyoyi da lissafa ba wanda ta baka sha'awa ka goyi bayan ta sai kungiyar kwallon kafa waje
a nan Najeriya ma ina goyen bayan Kano Pila da 3SC na Ibadan Kano Pila na Kano Pilas duka su biyun nan ba wanda nake so kamar su a cikin
ka ta ubada wani taimako game da waɗannan kungiyoyi domin su ci gaba
gaskiya ban ta ubada wani taimako domin su ci gaba ba amma nakan je na kalle su idan ni mazauni Ibadan ne amma idan Kano Pilas ta zo nan stadium din Ibadan za su buga da 3SC kuma duk kungiyoyin da nake so ni nakan je na bada gudunmawa ta wurin nuna na fi son Kano Pila akan 3SC saboda ni ba haushi shine gudunmawa da nake baya nakan je a cika stadium da ni da yan kwallo a cikin hili sukan so su ga fans sun cika wasu goyen bayan su ba wurin nuna suna bayan su sosai su ba su karihin gwiwa wurin buga kwallo
sunana Abule kuma kana goyen bayan kungiyoyin kwallon kafa sai sosai ku don kaman da wace kake goyen baya cikin kungiyoyin kwallon kafa Real Madrid ne fasna Real Madrid ne kitace kawai a gaba na sauran kungiyoyin kwallon waje ba goyen bayan sai dai wannan kawai
a wannan ni kawai Real Madrid ne na hison ta ci kowa da mun hada da mutun kawai in ga MVP aiki na kenan
to me yasa kake goyen bayan wannan kungiya ta Real Madrid
tunda Allah ya sa na tashi na ga ina shawon kallon kwallon sai naga babu wata tabirge ne sai ita saboda wasu da naga suna yawan takale da kun irin su zamanin su Zidane dai ga sunan da sauransu
eh bayan Zidane ko akwai wani dan kwallon da ka sani cikin wannan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid
sosai da irin su Ronaldo nan Brazil duk da dama dai ga sunan suna nan duk irin su wayannan duk muna shan saboda ba su ba mu kunya in dai suna cikin hili to insha Allah wayannan fa mun gaba dokan su
me yasa ba ha goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa Najeriya ko Afrika
eh to wani lokaci suna yawan ba mu kunya abin da ya kamata a yi kishin suna amma muna yawan towa sai kuma su ba mu haushi kaga abin da yasa kawai wani lokaci mukan tsallake sai mu koma can
me yake son gani ga kungiyoyin kwallon kafa Najeriya ko Afrika
yawa ina son in ga kishi ko don lokaci go an ka shigo hili in ga kishi amma duka wani lokaci sai ga an sa fashi waliti saboda alfarma ta yawa wannan ma bai iya ba dokoi a ci shi za a sawa ga wasan kwallo kaga wannan dushir me ne irin wannan duk bai kawo ci gaba kaga akwai matsala
kungiyoyin kwallon kafa dake waje su ba su irin wannan nuna son kai
gaskiya babu son kai in baka yi ma ba a yi da kai saboda da an ga yau baka yi ba jibi ma an ka doko ba a yi da kai sai dai kuma a saki a doko ni amma nan ko da lokaci an ka to gida Najeriya sai ga ana yawan son kai a ciki wanda ma bai kai wani baka ga an doko shi a ce wai sai shi to kaga irin wannan duk babu ci gaba cikin su
ni sunana Isiaka
ko akwai kungiyar kwallon kafar da kake goyon baya na waje ko na cikin kasa Afrika
really ni dan Chelsea ne
me yasa kake goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea
gaskiya Chelsea suna bugawa yanda nake so kuma ba fashaliti sai dai yanzu da suka samu injury ne suka samu
kamar rauni
sun samu injury ne alar kwallon mu yanzu amma dai ko da muka samu injury muna top 3 muna cikin top 3 amma insha Allah naga dai zuwa 1 to 2 insha Allah za mu dauka
a cikin yan wasan wannan kungiya da ka fadi wani dan wasa ne ya fi baka sha'awa
ni dan wasan da ya fi ban sha'awa dan wasan bayan kwallon mu Rudiger da kuma kaga irin su Thiago Silva din nan amma ya tsufa amma yana da experience zai koya ma abin nan irin su yan kankananan nan sun iya kallo kaman dan America din nan James ma shi ma yana da injury amma yana bugawa sosai
a cikin kungiyoyin kwallon kafa dake Africa ba wanda hake so
ni dan Nigeria ne amma ina son dan Nigeria abinda suke bayarwa suna bada hypertension
wato hawan jini to saboda me
kaga abinda ya kamata su yi selection
zabo
ba su zabowa ne dai wani senator yace wannan dan gidana ne a dauke shi wannan yace nashi ne a dauke shi wannan yace nashi ne a dauke shi wannan jai nashi ne a dauke shi dan haka ne ni dai nayi banza da su
kana ganin mai horar da ƴan wasa batun coach baya da damar ya zabo wanda ya ga sun fi kwarewa sun fi basira ga wasan kollon kafa
dama fa bai da dama bai da dama bai da dama
to wa yake hana shi ya zabo wanda yake so
su senator ne za a bashi kudi ko kuma in sun kai kwallo kuma ko su sai da kwallon suna sai da kwallo
kamar yaya kenan
kamar yanzu ko eko Najeriya zai hadu da Egypt ko kuma Ghana za a iya kiran dan kwallo daya a ce to kaga gaban da yake ga yanda yake ga yanda yake ku sayar mana kwallon to zai ce to ko kuma kifa an bugo kwallon da ya kamata ya kama sai shi in an bugo nan shi yayin nan kwallon shi gara
in kwallo ta yamma shi sai shiga ba
eh sai ya shiga raga daga nan ayi kaga sun ba mu 1-0 dole mu kauce haka suke yi
sunana Abdurrazak Abdurrahim Abdullahi Zango Ibadan
kana goyen bayan wata kungiyar kwallo a kasashen Turai ko kuma nan Africa
ga ni kashe ne na Manchester ne yayi ga ni kashe ne na Manchester
to me yasa kake son Manchester
ni na fi shekara 40 wallahi na son Manchester tun ana aurawa a dan kalla farin TV muke son Manchester wallahi
to yanayin uniform din su yake baka shawa koko yanda suka buga kwallo koko ƴan kwallo koko me yake baka shawa a ciki
mun redebu ne gaba ɗaya wallahi mun redebu ne na Manchester muna son Manchester kamar baki rai bakin fama haka nake wallahi tun ba mu da wayo sosai muke son Manchester muka kuma tashi a cikin Manchester komai na Manchester rigamu ma na Manchester ne wandon mu na Manchester ne duk wanda ya san mu ya san mu Danci Abdurrazak na Ibadan Zango wallahi san Manchester ne
to ga kadan Najeriya me yasa ba ka goyon bayan kungiyoyin kwallon Najeriya da sauran Africa
eh muna goyon bayan lokacin da ba mu kallon Turai muna goyon Eagles na Najeriya duk inda za su yi wasa inda suru lere ne ko aina za a yi wasa sai mun je mun kalla amma tun sayana tun 80s muke wannan magana amma bayan 80s da Najeriya suka dauki Nation Cup aka zo aka kira su West Ham su kowa tun lokacin da West Ham mai samu Nigeria sai 94 ya dauki kofin kaga wannan squad din JJ kenan su Kano wannan mutanen squad din ya hadu dole ka so su in dai aka zo Nation Cup ko wani abu amma aka zo maganar Turai muna kokari mu bi Manchester saboda mu ba mu ba haƙi anan Najeriya ba a ba haƙin player shi yasa player mu ma suna samun su fita in sun fita shikenan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai
literature slow but okay da sako ga al'ummar Najeriya Nigeria 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 bobbar kasa ku zo ni ki
Sallam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kiristan mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta in uwa ba ku jiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya babu kai wallahi
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Cibiyar jan kunni na hukumar kwallon kafar Afirka ta azaba hukumar kwallon kafar kasar Masar tarar dalar Amurka dubu 100 tare da dakatar da dubu 50 a dalilin karya ka'idodin umarnin hukumar gasan cin kofin nahiyar Afirka na kasa da kasa a kasar Kamaru na shekara ta 2021 wannan kuwa bayan asar Masar ta ki ta yi taro manema labarai ne a ranar 29 ga watan Fabrairu shekara ta 2022 gabanin karawarsu da kasar Morocco a wasan kusa da na ƙarshe wato quarter finals da sun kai a Ahmad Ahiji Stadium abinda ya zama wajibi ga duk kungiyoyin wasa da ke cikin gasar masu riƙe da sha'anin ƴan jaridar sun tsorar jira har kusan sa'o'i biyu kasar Masar na da kwana 60 ta biya tarar dala 50,000 don an mata rangwamen 50,000 saboda ba a samu hukumar kwallon kasar da lifi ba
Hukumar Kwallon Afirka kafa ta kaice take ta amince ya amfani da Baba Yara Sports Stadium na wasan karshe na shiga gasar cin kofin duniya tsakanin Black Stars Ghana da Nigeria. Kasar Ghana za ta karbi bakuncin Nigeria a zagayen farko na wasan karshe sabon wata, yayin da ake yaya ta rahotanni an daga wasan zuwa Baba Yara Sports Stadium da ke Akumasi. Hukumar Kwallon Ghana dai ta gabatar da wuraren wasa biyu ne, Kipco Sports Stadium da Accra Sports Stadium, don wannan karawa. Sai dai wani jawabi da hukumar wasannin motsa jiki ta kasa ta fitar akan rashin sukunin yin amfani da Kipco Sports Stadium a dalilin bukin ranar Independent Ghana a ran 6 ga watan Maris, ya zama wajibi a maida wasan Accra Sports Stadium. Baba Yara Sports Stadium ba shi da kurumin karban wasannin kamar yadda CAF ta nuna. Babban mai koyar da Great Olympics wasa coach Ano Walker ya nuna sha'awar zama coachin din Black Stars na gaba. Yanzu haka dai hukumar kwallon kafar kasar Ghana na farautar sabon coach wa babban kungiyar kwallon Ghana bayan an sallame Levan Rajovic a dalilin mugunyar rawa da Ghana ta taka a gasar cin kofin Afirka da ake ciki yanzu haka a kasar Kamaru. Ano Walker wadda kuma shine coachin din Black Stars team B yayi imani da irin kwarewar da ya samu zai iya manejin kungiyar in har aka ba shi dama. Me yasa in aka bani dama bana jin ragon azanci ne, ya saura gare ni in yi abun kirki, Walker ke fadin haka a cikin wata hira. Kasar Masar ta samu koma baya yayin da dan wasan ta na baya Ahmed Hegazi ba zai iya buga sauran wasannin cin kofin Afirka na shekara 2021 ba. Hegazi ya samu rauni ne a wasan su da sun kai nasara akan kasar Morocco a ranar Lahadi. Tsohon dan wasan baya na West Brom Mahmoud Trezeguet da ya saka kwallo da ya ba su nasara 2-1 ya sake shi. Mai shekaru 31 zai tashi zuwa kasar Jamus ya yi jinya. Kasar Masar da sau 7 take cin kofin nahiyar Afirka za ta kara da kasar Kamaru mai karban bakuncin gasar a ranar Alhamis don samun wadda zai tsallaka zuwa wasan karshe a ranar 6 ga wata. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban da a takaice, a yau Alhamis shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara a Ukraine domin shiga tsakanin Kyiv da Moscow a lokacin da ake kara samun tankiya tsakanin su. Duk da kyakkyawar mu'amala da yake da ita da shugabannin biyu, masu sharhi sun ce Erdogan zai iya fuskantar kalubaloli ta fuskoki da dama. Shugaban na Turkiya Erdogan yana sa ran zai warware tankiyar yayin da Rasha take ci gaba da jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi marhabi da yunkurin Erdogan na shiga tsakanin. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin sojan Myanmar da ta bada damar shiga da kayayyakin jin kai ga miliyoyin mutane da suka shiga kunci sakamakon tashin hankali da talauci da tsananin yunwa da kuma rashin lafiya. Yaki da rashin tsaro sun lalata wurare da dama a kasar Myanmar shekara guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin da aka zaba ta hanyar demokradiyya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargadin cewa kasar na gab da fadawa cikin yakin basasa. A ƙarshe, rundunar sojan Amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadaddiyar daular Larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadaddiyar daular Larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawaye Houthi a Yemen. Ma'aikatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna wannan batun a jiya Talata da yarima mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wata sanarwar Pentagon ta ce jirgin mai suna USS Cole zai yi haɗin gwiwa da sojan ruwa a Abu Dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.